Ismael A-L-1
More music at houseofsongs.com.
This is for ya Rasulullah. This is for ya Shafi'ullah. This is for ya Habibullah. This is for ya Rasulullah. We love Muhammad. 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 This is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah. Allah zan safar kwan bai tuka wanda nake so zan yi wa mai maka ke babban da ya haskaka haskaka yarar ran da ya ce cin mutun tanka gatan arbi da ajmi da ma duka da famun ayyumi kamar haka nayi salatin samun karuwa gun me dauke dukkan damuwa da ruhi na yayi ta kusantu wahala yayi na siyi ta yaruwa in ji da shi ne zan iya shaku wasa ahali da sahabbai Sannana jiyillahi manazafu amjadu asadu hadika Shifazil mikidari muhammadu arifu May mazayin sawa da dawa ifu May jiju ya wada mazarifu Baba mfadi maaika daukaka Ya sarang allahu na hafsati ya angwan Sauda da kadijati ya zapapang Aisha da hindati shakalan Zainab memuna jiga tangata Daga aminatu may asalin chow nasara maka Yanzi kamal shiina yake dunia dikla marina sawaye Zeiya shia kawarda bata kuma ya iya ya iya mashi ya iya kibiya ya iya saran gefa da sakiya shi warzo ne dai na gaya maka
shi warzo ne dai na gaya maka
we love muhammad 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 This is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah. You are the prophet, when the komai na shi perfect, fari yake kyakkyawa ko ba effect, everything you do is good babu suspect, fayyan ibada ba kamar shi in that aspect. Sannan shugaba mai gyara zuciya jamu jigaba ango na mariya mai farin hali mai bada tarbiya dan aminatu manzan mu ya zarce shugaba Mustafa, aha sahibu shifa, mai marwa da safa dole ne mu karfafa dan uwan mararrafa samkar magajifa ko za mu yi zafa sunnar majin Khadija mai gaskiya da hujja sahibi Abubakar mai gidan su Umar Warzu a Rambadan mai Mu'azu dan Jabal sidi sahibul kamal dagun Amina kungana ne fina ba kamar shi ne da iya sani na Allah nuna mai manzona ni da shi mu zauna a aljanna mu tattauna mu tattauna we love muhammad 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 This is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah, this is for ya Rasulullah.
Rasulullah, 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 Rasulullah.
More music at houseofsongs.com.